Gwamnatin jihar Yobe ta nemi ahuwan iyayen ɗaliban nan da aka sace a ranar Litinin na matan makarantar nan da ke garin Dabti a jihar Yobe, wanda har zuwa wannan lokaci babu wanda ya san adadin waɗannan ɗalibai da ake san cewa yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun yi awon gaba da su. A ranar Laraba ne da ya mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yaɗa labarai, wato Alhaji Abdullahi Bego, ya fidda wata sanarwa wanda ya shaida al'ummar jihar cewa rundunar sojan ƙasar ta samu nasarar kubuto da waɗannan ɗalibai da yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka sace a ranar Litinin inda ta gabata. Wanda daga bisani ya nemi ahuwan al'umman jihar da ma iyayen yaran da aka ba su wannan sanarwa, bisa hujjar cewa bayanan da suka samu kenan da farko, amma kuma suka fahimci cewa wannan batu ba gaskiya bane, dan haka suka ga ya dace su fito dan neman ahuwan al'umman jihar Yobe game da wancan bayanan da suka bayar tun farko. Wannan lamari dai ya jefa mutane cikin rudani na ganin cewa ba shine karo na farko wanda ake samun irin wannan matsala, musamman ma na bada bayanai, wanda kun lokacin da aka sace ɗan matan makarantar nan na garin Chibok an samu irin wannan rudani tsakanin hukumomin tsaro da iyayen yaran, yayin da hukumomin tsaro a wancan lokacin suka bada sanarwar cewa sun kubuto da dukkanin ɗaliban da aka sace, wanda kuma daga baya suka karyata kansu da kansu. Wannan batu dai da ya zama tamkar almara ya sake jefa al'umman wannan jiha cikin wani hali, ganin cewa ta ministan ma'aikatar yaɗa labarai na Najeriya Alhaji Layi Muhammad tare da karamar ministan harkokin waje wato Hajiya Khadija Abubakar Abba Ibrahim sun ziyarci wannan makarantar bisa umarnin da shugaban kasa ya basu. Sai dai ministan yaɗa labaran ya shaida manema labarai cewa har yanzu ne suna kokarin bincika adadin ɗaliban da aka sace ne, amma yanzu ba za su ce ga adadin ɗaliban ba.
What we can say clearly now is that we have not been able to establish how many people were abducted. What we know for a fact now is that we cannot account for some students. But since 2 days ago, students have also been reporting back to school.
Yace abinda zamu ce anan a zahirance shine ba za mu iya fadin tabbatar da cewa ga adadin yawan ɗaliban da aka sace ba. Abinda muka sani a gaskiya anan shine ba za mu iya bayyana adadin wasu ɗaliban ba, amma tun kwanaki biyu da suka gabata wasu ɗaliban suna dawowa da kansu. Muna da bayanan cewa wasu daga cikin su suna buga waya daga inda suke samun mafaka, amma idan al'amura suka daidaita za mu yi kokarin gaya muku abinda ake ciki. Ku yi hakuri ku ba mu ƴan kwanaki biyu, za mu faɗa muku duk abinda ake ciki.
We cannot say this is the number of students that are left. Give us a few more days, please.
Na kuma samu zanta da wasu iyayen da aka sace ƴaƴan nasu, inda na tambaye su koya suke ci game da irin wannan kwangwabakan baya da gwamnatin ke yi game da batan ƴaƴan nasu. Ga dai abinda wasu suke cewa.
Ya sunan naka?
Amina Mime Goro.
Kana da yaya cikin waɗannan?
Akwai ina da yarinya.
Shekarun sa zai kai nawa?
25.
Tana aji nawa?
Tana J3.
Yanzu an gano ta ne ko kuma har yanzu ba gano ta?
A'a, ba gano ta ba yanzu.
To ya kake ji game da wannan lamari, ganin cewa da farko an ce an ceto waɗannan mata, kuma yanzu an za an ce ba ma da bisu ba?
So sai sun faɗa haka. Mu yanzu ba wani hali dai, kawai dai ga mun shiga hali, alhamdulillahi sai dai mu ta addu'a ubangiji Allah ya bayyana mana su.
Ya kuke ji game da cewa gwamnati ta bada nasara kuma gwamnati ta janye?
Shine ta je duk ita sai akwai siyasa ne kawai a cikin.
Wani ne siyasa?
To siyasa din sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya, kuma mun zo shi da kansa yace mu zo mu karbi yan matan da muka zo kuma ya nuna mana babu.
Shi wa kenan?
Shi gwamnan.
Jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan, za a kawo mana su yau. Daga ƙarshe gwamnati ta zo ta karyata wannan abin akan cewar ba a samu kowa ba. To wannan abin da me yake kama?
To shi ne abin da yasa ku yi bore?
A'a, ba bore bane. Duk wanda ka same shi yana cikin wuta, ka kunna masa wuta yana rana, ka kunna masa wuta a gaban sa, kaga zai ji zafi ai. Maimakon su yi cooling station na mutane, a'a muna bincike. Wannan abin da ake gaya muku ba haka bane. Sai suka ce wai kwata-kwata ma babu labarin an dauki yaran nan. Kaga wannan abin da me yake kama? Abin da muna jin kukan su an fita da su. Wa'ansu sun kwace a cikin su sun gudu. Gwamnati kwana biyu muna jira ta bamu bayani akan yaran nan.
Akwai yarta a ciki?
Akwai yata a ciki.
Me sunanta?
Sunanta Zare Girema.
Da shekarun ta nawa?
Shekarun ta 13.
Kamar ta kai aji nawa? Tana aji nawa?
Tana aji a tsawon ne.
Batun wannan dalibai dai a iya cewa ya sake bisan ya tunanin al'umma, musamman ma na shi are musu gabacin kasa, da ke ganin cewa alamuna sun soma sauyawa na batun kawo ƙarshen yayan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin kasar ke ci gaba da fafutuka a kai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.